Alhaji Muhammad Ino Baba Faris dan Isan Adama kuma hakimin Jimeta dake ma zama cibiyar mulkin jihar Adamawan yace dole sarakuna su tashi tsaye domin fadakar da irin waɗannan al'ummomi.
Dama wannan kira tun mai martaba Lamido Adama Dr. Muhammad Barkin Alhaji Mustafa ya samu gaba hakiminsa duka yace tabbatar da kowa ya fita ya je ya sabunta katin zabe. Wannan mun yi kuma ana zuwa ana yi mun yi kuka kan center din sun yi kadan. Ya kamata a ƙara center don kowa ya fita je kurum amma center ɗaya ne. Zaga akwai wahala ana shan wahala mutum ba zai bar aikin sa je na wani abin na ba shi yasa muka ce Lamido ya gaya mu INEC su ƙara centers na sabunta katin zaben da kuma ina ganin za su yi kokari su ƙara su da mutane su je su yi don wannan katin shine komai naka yi duk abin da zaka yi in ma addini ne in ma menene ne in ma me wannan katin shine madogaran ka don haka muna gaya ma jama'a kowa da kowa ya fita tabbatar da ya samu kati da zai je zabi abin da yake so abin da yake gani zai kubutar da shi daga fitina.
Ba ma dai ga batun sabunta katin zaben wani batu da yanzu make gaban hukumar zabe INEC a jihar Adamawa shine batun kare rumfuna da ma akwatunan zabe musamman a yankunan da kawai yanzu ma ba su da rumfunan zaben. Honorable Usman Kaura wannan jami'ar PDP ne ya kuma bayyana irin matsalar da ake fuskanta dangane da wannan matsalar ta rumfuna da ma akwatunan zaben.
Mun je mun fitar da irin da ya kamata a ce an saki sa unit a wurin mun shi a rubuce kuma da su izinin hukumar zabe suka ba mu dama domin mu taimaka musu mu rage musu kamar aikin mu yi musu wuraren da ya kamata a ce duka don saboda wani nisan wurin sai ya tashi ba zai iya tashi ya je jefa kuriya ba wani kuma akwatin daji ce to wani akwatin kuma zaka je ka zauna mutun ya fi 2000 ko 2000 da wani abu in kace akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala amma aka raba shi biyu aka sake raba shi kaga mutane za su samu saukin jefa kuriya
to sai dai kwana ta bangaren hukumar zabe INEC tace ma za a duba wannan batu yayin da kuma tace ana samun nasara a aikin sabunta katin zabe a jihar. Barista Kasim Ganagaidan shine ba commissioner zabe a jihar ya bayyana irin nasaran da ake samu.
Kasan akwai dalilai da laruru da yawa zai hana kai ko rashin lafiya ko wani abu ba irin tunda anan ba irin wayansu kasashe bane wasu kasashe kuma ka lafiya za a je a asibitin kai rajistan kuma in zaben ya zo maka zo kai jefa zaben naka.
Misali wannan ake kuke yanzu kamar mutane nawa dubu nawa suka sabunta
a jihar Adamawa yanzu haka mun rajista kamar mutane 107,000 haka wato shine 107,000 muka yi risarin a duk lokacin da mun yi gaba daya kuma nan dai in ka tsaya nan in ana kokari ta wannan din sai dai matsalan idan aka je yin rajista din da Allah a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda computer yana rejecting.
Barista Kasim Ganagaidan kenan dake ma zama commissioner zabe a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria. Thank you.